نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا يمتشن شاتك وسقى وطن رمضان هجرة أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبول آداء ريهدو دأربئين دبكوي cigaba da karatun mu na tafsiri muna suratul nisa sura ta 4 muna kana aya ta 94 na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
الله سبحانه وتعالى كما يندى يغبات يابود ونن آية بياء النداء يا أيها الذين آمنوا domin nuni akan cewa abinda ake magana akan sa abu ne wanda yake babba abu ne wanda ya zama dole a tattara hankali akan sa a bashi kulawa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya biyo baya da ambaton masu imani domin nuna girman su da matsayin su ta fuskar bayyana cewa su ne waɗanda suke tsayuwa da umarce-umarce na Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya ce a yi su ne suke hanuwa da hane-hane na Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya hana sai su hanu to wannan yana nuna girmansu da matsayinsu cikin al'uba sannan kuma nuni kan wato ainihin yabo da jinjina da kuma zaburarwa wajen kokarin siffantuwa da sifa ta imani domin wannan sifa ta imani ita ce za ta baka damar tsayuwa wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala abinda ya shafi al'awamiru da annawahi wannan kuma shi zai baka damar ka samu tsira a gobe lahira wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma nuni kan cewa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da imani da dukkan abin da manzon Allah ya zo da shi daga Allah to wannan shine abin da yake hukunta maka wajen tsayuwa kan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sabaninsa shine abin da yake hukunta maka wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya ce kar kai sai ka yi, abinda Allah ce kuma ka yi sai ka ƙi. Kamar inda Allah ce, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ku bar abin da ya yi saura na riba idan kun zanto masu imani. Sai Allah ce, in kuntum mu'minin, idan kun zanto masu imani. Kaga nuni akan cewa imanin naku shi zai hukunta muku barin abin da Allah ce a bari, da kuma tsayuwa da abin da Allah ce a tsayu da shi. Sannan anan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa, ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, cewa idan kun fita kun yi tafiya zuwa ga jihadi cikin yada tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan nuni akan cewa shi jihadi in za a yi shi ana yin sa ne domin Allah, dan neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma bai zama jihadi dan ɗaukaka addinin Allah a ban ƙasa, sai jihadin da ya cika sharuɗoɗi na jihadi ƙarƙashin jagorancin shugaba na musulunci, bayan kuma kasancewar za a yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ce fi sabilillahi, cikin yaɗa tafarkin Allah, ba cikin ɗaga matsayinku ba, ba cikin tallata kanku ba, ba cikin neman duniya ba, a cikin yaɗa tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. To dan wannan ake yin jihadi, dan wannan ake yin yaƙi. Kamar yadda Allah ce, wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim, ku yi yaƙi cikin yaɗa tafarkin Allah a ban ƙasa, kuma ku sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan ji ne ga dukkan abin da kuke furtawa, yana ji kuma mai yawan sani ne. Saboda haka abin da yake cikin zukatan kuma Allah ya sani, ba abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala. Shine wa'lamu anna Allah sami'un alim. Da haka kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim min hadithi Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, dukkan wanda ya yi yaƙi domin ainihin kalmar Allah ta ɗaukaka a ban ƙasa shi ne manufarsa. To wannan shi ne ya yi yaƙi a matsayin cikin yaɗa tafarkin Allah a ƙasa. Wanda yake kuma saɓanin haka, to ya yi yaƙi ne don wata manufa tasa ta duniya. To shi ne ainihin idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, ku bi diddigi, ku yi ƙoƙarin tabbatar da al'amura bisa yadda suke kafin ku zartar da hukunci. A nan an keɓance batun cewa at-tabayyun da at-tafabbut a hali na tafiya, saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko, ita wannan aya ta sauka ne a sababin abin ya faru ne a halin tafiya, ba a halin zaman gida ba, kamar yadda ya ainihin gabata wajen menene sababin nuzul na ita wannan aya. Sannan abu na biyu kuma, saboda a hali na tafiya, hali ne wanda yake na tafiya zai zama na cewa ka gamu da daman mutane wanda ba ka san su ba, su ba kuma ba su san ka ba, ba su san yaya hakikaninka yake ba, yaya hakikaninsu yake. Mafi yawa saɓanin hali na zaman gida, wanda halin zaman gida kuma mafi yawa saboda ana tare yau da gobe, ko da yaushe an san yanayin kowa da kowa. Za a garcewa wani ai musulmi ne domin muna sallah da shi, mun san kaza nasa, mun san kaza nasa. Kai ma haka ai musulmi ne, mun san ka saboda kaza saboda kaza. Ana tarayya da juna, an san juna saboda a wuri ɗaya ke. To kuma a halin tafiya saɓanin haka. To amma nema da ake na ƙoƙarin bin diddigi da tantance abubuwa, to wannan ya shafi wato ainihin halin zaman gida da kuma hali na tafiya. A kowane yanayi mutum yake, a zaune yake a gida, ko kuma a hali yake na matafi, wani abu ya zo masa, ko ya ga wani abu wanda bai bayyana gare shi ba, to kar ya yi saurin hukunci ga abin har sai ya bi diddigi ya tabbatar da ya abin yake, yaya abin yake, ta yadda gaskiyar abin za ta bayyana gare shi daga ainihin rashin gaskiyar abin. Wannan shi ne at-tabayyun da at-tafabbut, bin diddigi wajen kokarin tantance abubuwa. Ba daga zarar abu ya zo ba shikenan sai a ci gaba da yada labari a kasa. Ai kaza ne, ba daga zarar an ga abu ba shikenan za a saki hukunci a kansa. A'a, sai an yi kokari an tabbatar da menene hakikanin yanda abin yake. To wannan shi Allah subhanahu wataala yake mana umarni akan bin diddigin abubuwa, shine fatabayyanu, ku kai mutuka wajen bin diddigin al'amura, ta yanda kowane al'amuri sai ya zanto ya bayyana gare ku karara, kun gane ga yanda yake. To a lokacin kuma sai ku dora hukunci a irin wannan yanayin, kuma zai zama an dora hukuncin bisa daidai, bisa dacewa, domin ya zama da an gina abin ne kan me, kan wato ainihin ilimi. To sai Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan, wannan kuma nuni akan wato ainihin hani game da su'uz zan, mummunan zato, cewa haramun ne ka munana zato ga kowane mutum. A kai hukunci ga abin da ya bayyana gare ka na mutum, idan alkhairi ne ya bayyana gare ka to yi masa hukuncin alkhairi, koda akwai wasu abubuwa da yake wanda suke na barna wanda kai ba su bayyana gare ka ba, sai dai bisa jita-jita da al-akhbarul kadhiba da al-isha'atul kadhiba, to wannan ba za ka yi hukunci da su ba, sai kai hukunci da kai abin da ya bayyana gare ka. Wane na san mutumin kirki ne, a alkhairi nake gani tare da shi. To da haka da wannan alkhairin da ya bayyana gare ka tattare da shi, da shi za ka yi hukunci. To shine Allah ya yi hanin cewa kada wanda ya muku sallama ku ce a'a ba musulmi ba ne, a'a wajibi ne ku yi hukunci kan abin da ya bayyana gare ku, tunda ya muku sallama ya ce shi musulmi ne, gashi ya fitar da ainihin kalimatush shahada ya furta ta, to kuma su hukunci akan wannan, cewa lalle a bisa abin da ya bayyana to shi kenan musulmi ne, kar ku muna na zato ku ce a'a ba musulmi ba ne, ya yi hakan ne don ya kare kansa don barna. To wannan aya tana nuni game da hani akan haka, nuna cewa abin da yake al-asal shi ne a kyautata zato, a yi hukunci ga abin da ya bayyana ga mutum na alkhairi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake hani game da muna zato, cewa ya ayyuhal ladhina amtanibu kathira minadh dhann inna ba'da dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ku wanda suka yi imani, ku nisanci da yawa daga zato, domin mafi yawan sa ba gaskiya bane. Sai ce inna ba'da dhanni ithm, domin lalle shashi na daga zato laifi ne. Wato wannan nuni akan akwai zato kuma wanda yake mai na alkhairi, ka zata wa dan uwanka zaton alkhairi, wannan kuma abin nema ne. Sannan kuma akwai zaton da yake zato ne asalin sa, amma kuma dalilai sun tabbatar da me cewa kuma gaskiya ne. To irin wannan zaton shi ma ba abin zargi bane, ba laifi bane. Shi yasa Allah ya ce da yawa daga cikin zato, kamar yanda yake laula idh sami'tumuhu zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Me ya hana su lokacin da suka ji wannan labari kirkirarre da aka jingina wa Aisha radiyallahu anha, mu'minai ya zamto sun zata wa kansu alkhairi, mu'minai maza haka mu'minai mata su ma su zata wa kansu alkhairi, mu'minai maza su zata wa kawukansu alkhairi, haka mu'minai mata su zata wa kawukansu alkhairi, gaba ɗayan su ce wannan kirkira ce bayananniya, wannan abin ba gaskiya bane. Sai Allah ya ce su zata wa kawukansu alkhairi, domin nuni akan cewa abin da ya shafi dan uwanka mu'mini kai ma ya shafe ka, an gane da kyau wannan abin na sharri ne ko kuma na alkhairi. To wajibi ne a samu wannan, a kula da wannan. Shi yasa ya tabbata fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith, ina gargadin ku game da yin mummunan zato, domin lalle mummunan zato shine mafi ƙaryar zance. wato nuni akan cewa so tari mummunan zato to ba alkhairi bane, dan haka mafi yawa bai haifar da alkhairi sai sharri. To wajibi ne nisantar irin wannan mummunan zato din, a rinka zata wa juna abin da yake na alkhairi, sai dai abin da ya zanto ya riga ya bayyana, barnan mutum kuma ta riga ta bayyana, wato ai shin gare ka garawa, to a lokacin kaga wannan tabbas kake da shi ba zato ba, ba wai labari ne wani yake baka ba, sai zanto labarin da ake baka kuma ya zama sabanin abin da shi yake bayyana gare ka game da shi wannan mutumin. To da haka wancan labarin ba gaskiya bane. Wannan kuma nuni akan cewa ta yadda Allah ya bude ayar da batun masu imani, ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, dan nuna cewa sifa ta munan zato ai ba sifa bace ta masu imani, a sifa ce ta kafirai wanda suke kafirai karara a bayyane, sai kuma sifa ta kafiran da suke boye kafirci su bayyana mai musulunci, su ne munafikai. An gane da kyau, munafikai su ne suke muna zato ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala, a sakamakon abin da yake tare da su na hassana, a sakamakon abin da yake tare da su na kulli, a sakamakon zanto wasu mutanen banza. To sai zama na kullun kokarin su shine bata mutanen kirki wajen muna na musu zato, ba sifata ta masu imani ba. Da haka duk inda kaga mummunan zato da bibiyar cewa wane ya yake, to imma dai a sakamakon hasada, an gane da kyau, wannan shine ma mafi yawa, wa imma a sakamakon cewa shi wannan mai bibiyar cewa wane ya yake, wato asalan ba ma musulmin kirki bane, da'awar musulunci yake, saboda haka zantuwar wane musulmi na kirki sai wannan ya sanya masa damuwa a ransa, to ya za a yi shi ma yi me, ya ainihin bata shi, an gane da kyau. Sannan kuma ta fuskar zantowar cewa shi kansa din ba ta kirki bane, shi yasa yake bibiyar, ya za a yaga ya bata wane, amma mutumin kirki shi kullun kokarin sa mutane su zama na kirki, ko da barnar ma wani lokaci ta bayyana kokari yake sama mata mai mafita, amma munafiki mutumin banza to shi abin da yake daidan ma kokari yake ya mai da shi ba daidai ba, cewa ai kaza yake nufi, ai kaza yake nufi, to wannan sifa ce ta munafikai, ba sifa ce ta masu imani ba, domin imani yana hukunta rashin samuwar wannan, shi yasa munafici kuma shi yake hukunta samuwar wannan din. Dan haka kamar yanda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar, alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim, wadanda suke sukan masu yin ayyuka na alkhairi na sadakoki da suke bayarwa, wadanda ba sa iya bada abu sai abin da yake iya karfin su iya ikon su shi suke yi, amma sai su rinka musu izgilanci, to Allah kuwa zai kama su da laifin wannan izgilancin da suke yi, kuma suna da azaba mai radadi. Sai ya ce ya kasance lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin sadaka kyautatawa, to sai ya zamana wato ainihin za a samu mutum ya fito da dukiya da yawa ya bada ita a matsayin sadaka, sai munafi suke ce wannan ai riya ce, riya ce kawai da neman suna da nuna cewa shi mai alheri ne. Idan kuma wani ya yi kokari ya dan samu dan wani dinaran sa, dan abin da yake bai ta kara kariya ba, iya abin da yake da shi kenan, sai su to ai Allah mai zai da wannan, Allah ai ya wadatu da karbar wannan wai a matsayin sadaka. To wannan sifa ce ta munafikai, masu tuhumar niyoyin mutane, masu tuhumar cewa wani ai ba dan Allah yake ba, wani airi yake, ai wani kaza yake nunawa, to munafikai su suke yin wannan. Tushen munafici kuma daman ai daman neman duniya ne, shi yake haifar da abin da ya shafi hasada da sauran kulli a rai da sauran abubuwa da suke bayuwa zuwa ga siffanta da wannan kaza masifa ɗin. To shine Allah ya ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan. Nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana shiryar da mu akan cewa wato wajibi ne a rinka yin hukunci ga zahiri, duk abin da za ka yi na hukunci to ka yi hukunci ga me, ga ainihin abin da yake zahiri, abin da ya boyi gare ka, wannan ba za ka yi hukunci da shi ba, sai abin da ya bayyana. Da haka wanda da ya bayyana gare ka a matsayin musulmi, to kai hukunci cewa musulmi ne. Wanda ya bayyana gare ka a matsayin kafiri ne, kai hukunci cewa kafiri ne. Wanda ya bayyana gare ka a matsayin munafiki ne, ka masa hukuncin haka. Wanda ya bayyana gare ka a matsayin mutumin kirki ne, shi ma haka. Wanda ya bayyana gare ka a matsayin cewa mutumin banza ne, to shi ma ka masa hukunci haka. Wato a rinka hukunta mutane bisa ga zahirin su mutane ne. Abin da ya boyi kuma, to wannan yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa kamar yanda ya tabbata fi sahih al-Bukhari min hadisi Anas bin Malik radiyallahu an, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya salla irin tamu ya fuskanci alƙiblar mu kuma ya ci yankan mu, to wannan musulmi ne. Wannan musulmi ne, inji manzon Allah. Kaga wannan al'amura ne wanda suke na zahiri, da su za a yi hukunci. Wannan kuma ba a rufin cewa mutumin da an riga an san zindiki ne, kafiri ne, karara an tabbatar sai ya zo ya bayyana musulunci, kuma an tabbatar da cewa bayyana wannan musuluncin nasa ba na gaskiya ba ne, a shi wannan ba za a ce za a masa hukunci da zahiri ba. Ai, dama an riga an san zahirinsa shi kafiri ne, wannan bayyana musuluncin da ya yi munafurci ne, da nufin ya ɗabarna cikin musulmai. An gane da kyau? Wannan kenan. To shi ne lasta mu'minan, sai Allah ce tabtaguna aradal hayatid duniya, wato kuna neman aradal hayatid duniya, kaya na tarkace na rayuwar wannan duniya din da kuke ciki, wanda har wannan ya bayu ku yi gaggawa, ku yi garaje wajen kokarin cewa ga ganima ta samu, kuma kashe wanda yake musulmi ne. To sai Allah ya yi hani akan wannan. A nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi duniya da abin da yake cikinta da cewa al-aradu, saboda diddadewar duniya, diddadewar abin da ake gani an mallaka, to idan an kwatanta da lahira abu ne wanda yake mai saurin karewa. To kisa sai aka ce al-aradu, domin nuna matsayin wani abu ne wanda aka dan bujiro maka shi yanzu ba dan lokaci ba, kuma sai aka yi mai, sai aka gusar da shi, sai zanto ya kau. To haka matsayin duniya take wajen saurin karewa, kamar yadda Allah ce ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, duk abin da yake wurin ku mai karewa ne, abin da yake wurin Allah shine mai wanzuwa. Kuma kamar yadda yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dukkan wanda yake kan ita wannan duniya to lalle mai karewa ne da abin da yake cikin duniyar gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake mai wanzuwa, wanda bai karewa. To ashe kaga a matsayinka na mai hankali, sai kai kokarin neman abin da yake mai wanzuwa din, shine kokarin bin Allah da kiyaye dokokinsa dan samun gidan aljanna, wanda ni'imar aljanna ni'ima ce mai wanzuwa wadda ba ta karewa. Amma dukkan wata ni'ima da kake gani a nan duniya, to ainihin mai karewa ce, duk yawanta, duk yanda ta kai da girma, to mai karewa ce, kamar yadda kai din ma mai karewa. Shi yasa ɗayan biyu, ko dai kai ka kare ka bata, ko kuma ita ta kare ta baka, ita duniya kenan. Imma ka tafi ka bata, ko kuma a'a, abin da ka samu na duniyar ya kare ya barka, kuma ka zanto ciki talauci da kakanika yi. To wannan shi yasa Allah ce al-'ard, da nuna cewa jin daɗi ne wanda yake ɗan ƙanƙare, kamar yadda yace la yaghurrunka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad. Wato kada jujjuyawa waɗanda suka kafirta cikin duniya, wannan ne ruɗe ga ka ɗauka duniyar wata tsiya ce, a'a, jin daɗi ne wanda yake ɗan kaɗan mai ƙarewa cikin ƙanƙanin lokaci, sannan ko makomarsa ita ce wutar jahannam. Domin zaburar da bawa cewa ya yi ƙoƙarin neman abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Daman duniyar dai gidaje, motoci, mata, kuɗi da sauransu shi ne jin daɗin rayuwar duniyar. To wannan kuma babu abin da ba shi da matsala a ciki, kowane irin abu din nagartarsa sai ka samu matsala a ciki. Abin da ba shi da matsala shi ne gidan aljanna. Shi yasa Allah ya ce zuwina linnasi hubbu shahawati, من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب wato yaya mata gidaje lambuna gidajen gona motoci jiragen sama da manyan kudade ai wannan su ne jin dadin rayuwar duniya jin dadi ne wanda yake kankani kyakkyar makoma kuma tana wurin Allah subhanahu wataala da haka mai hankali sai ya fifita lahirarsa akan duniyarsa saboda in ma za a kwatanta cewa duniya da lahira ce za a auna su to ai kaga awunka mai kyawu zai baka mai awun lahira cewa ka zabi lahira ne saboda ita rayuwar lahira ba ta karewa amma rayuwar duniya fa tana da ƙarshe kamar yadda take da farko kuma ba ta gushewa cikin matsaloli amma ita rayuwar lahira mutukar ka bi Allah to fa in ka shiga cikin ni'ima ka tabbata kenan an gane da kyau amma dan adam saboda raunin sa da kuma yadda shedan yake kewaye da shi sai zanto wannan rayuwar da take ba ta komi ba bata taka kara balle ta kariya ba kullun kuma ita yake fifita yake fafutuka akan ta yake kai kawo akan ta kamar yadda Allah ce bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa kuna fifita wannan rayuwar ta duniya alhalin lahira ita ce mafi alkhairi mafi wanzuwa inda za a kwatanta alherin duniya madan lahira a kwatanta wanzuwar duniya da ta lahira to ai lahira ta fi alkhairi kuma ta fi wanzuwa to kaga mai hankali sai yayi kokari yayi mai yari bace wato wannan duniyar wajen bin Allah dan yari bace lahirarsa saboda ba komai bace shi yasa Allah ce aradul hayatid dunya al'arud ne wani abu ne kai kaman walqiya an hasko maka shi kana ganin sa dan wani lokaci kuma shikenan ya zanto babu ya zanto babu hadisi ya tabbata fi jami'i tirmizi wa fi kitab as-sunan lil imam ibn majah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sunna ke cewa lokalatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbata ma'in da ace duniya ta kai daidan fiffiken sauro ta fuskar matsayi da daraja za a iya auna ta wajen darajar ta ya zanto awun ya bata darajar fiffiken sauro wajen Allah subhanahu wataala to aida Allah bai shayar da kafiri koda kurbade ta ruwa ba saboda duniyar ba komai bace a wurinsa kuma kamar yadda ya tabbata fi jami'i tirmizi wa fi kitab as-sunan lil imam ibn majah min hadith abi huraira bi isnadin la ba'sa bih manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya ai sinanniya ce kuma abin da yake cikin ta ma abin tsine wa ne sai dai abin da ya zanto na ambaton Allah da abin da ya shafi ambaton Allah din subhanahu wataala ko abin da ya shafi malinta ta Allah da kuma yada ilimi an gane da kyau to wannan kadai shine abin da yake mai daraja mai kima to kuma idan ka duba duniya daman haka take ai imma dai abin da yake na ayyuka na alkhairi na neman lahira wa imma abin da yake na ayyukan mai neman duniya din an gane da kyau to kaga abubuwan da suka shafi al'amura na neman duniya din da kake yi a cikin duniyar wannan za su maka amfani a lahira ba za su maka amfani ba to kaga sun zama shirme kenan sun zama ababan banza sun zama marasa amfani da haka daidai suke da abin da Allah ya la'ance shi yayi nisa da shi daga rahamarsa ya nesanta shi daga rahamarsa to ashe kaga mai hankali kullun sai yayi kokari wato ainihin yabi Allah subhanahu wataala wannan ba a kore cewa kuma ka nemi duniya din a'a ka nemi duniya ta hanya halattacciya ka nemi duniya dan taimakawa kanka wajen bin Allah subhanahu wataala ma'ana ba wai kana neman duniyar ba dan duniya a'a kana neman duniya dan ta taimake ka wajen samun lahira an gane da kyau ka samu karfin nutsuwar motatawa Allah subhanahu wataala ka samu karfin aiwatar da ayyuka na alkhairi ka samu karfin wato ainihin yin dukkan wani abu wanda yake da buƙatar wanda zai taimaka maka wajen bin Allah subhanahu wataala ta hanyar dukiya halattacciya. Ashe kaga duniyar ba wai condemning dinta ake gaba ɗaya ba. Shi yasa daga cikin ma'anonin faɗin Allah subhanahu wata'ala cewa wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Ka nema cikin abinda Allah ya baka, to ka nemi gidan lahira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, to kada ka kuskura kuma ka manta fa da rabanka na rayuwar da Allah ya baka ta duniya. Ka shagaltar da ita a harkar banza, ka ɓata lokacinka har mutuwa ta wata riske ka, baka amfana da rayuwarka ba. An gane da kyau? To yana daga cikin amfana da rayuwar shine kokarin kuma neman duniyar ta hanyar halattacciya domin taimakon kanka. An gane da kyau? Wajen samawa kanka abin da zai amfane ka a gobe lahira, bacin kuma kokarin samawa kanka abin da zaka taimake rayuwar taka ta duniya wajen tsare mutuncinka da sauke nauyin da yake kanka. An gane da kyau? Amma cewa kada ka manta rabanka na daga duniya ka dukufa wajen neman duniya kamar yadda wasu suke fassarawa, to dai ayar akwai gyara a cikin wannan fassara kai tsaye da yake. An gane da kyau? Wannan shine akwai gyara, duk da akwai wanda suka fassara haka din amma ba su ce fassara karbabbiya ba. An gane da kyau? Wannan kenan. Da haka yazo a littafin al-Musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal da al-Adab al-Mufrad lil Imam Bukhari min hadisi Amr bin al-As radiyallahu an, manzon sai yake cewa ni'mal malu salihu lil 'abdi salih. Wato ma dalla ga dukiya ta gari da kuma bawa wanda yake mai na gari. To ai kaga dukiya ta gari neman ta ake a duniya, sai ce kuma ga bawa na gari. Kenan ka nemi wato ainihin duniyar ta hanyar halattacciya ba ta hanyar haramtacciya ba, dan ka sami sayuwa wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ta fuskar yin alkhairi da wannan dukiya ne. Shine tabtaguna 'aradal hayatid dunya, kuna neman wannan kayan wannan rayuwar duniya ne. Kamar yadda yace ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskana fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Wato bai dacewa ga kowane annabi ya zanto ya samu fursunoni na yaƙi sun tabbata gare shi, wanda fursunoni ne mabarnata, to har sai ya shayar da ƙasa jininsu. Saboda shi ne abin da suka cancanta. Akwai waɗanda kuma a za a rike su a matsayin fursunonin a basu, amma dai waɗannan abin da suka cancanta kenan. Sai Allah ce ku kuwa kuna neman wannan kayan na duniya ne, kuna gani a basu a matsayin fursunoni, ku ɗauke su a matsayin bayi. Shi kuma Allah yana nufin lahira da subhanahu wataala, wato nuni akan cewa a wannan matakin waɗannan a kashe su shi ne abin da ya fi cancanta da su. Ai bayi ne na Allah, Allah ya fi tausayinsu a kanku, amma ya ce a yi musu wannan hukunci ne. To su kuma suna kallon wata maslaha, idan aka same su a matsayin fursunoni na yaƙi suka zama bayi, kamar an ƙara samun wani ƙarfi ne, an samu wani kayan aiki wanda za a ci gaba da mai da ƙoƙari wajen tsayuwa wajen yaɗa addinin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bashi kariya. Sannan kuma mai yiwa a nan gaba su ainihin mai su musulunta, su ma su zanto daga cikin kwamandoji na addini. An gane da kyau? To wannan shine irin abin da su Abubakar as-Siddiq suka kalla da wasu daga cikin sahabbai. To sai Allah ya ce a'a, abin da shi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya kalla, to lalle shine abin da yake daidai. Waɗannan kisa ya kamata a yi musu, domin sun cancanci wannan, ba irin waɗancan da kuke tsammanin ba ne. Shi ne ma'anar zancen. Shi ne turiduna 'aradad dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Shi ne tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Sai Allah ce fa indallahi maganim kathira, to ai a wurin Allah ko subhanahu wa ta'ala akwai ganimomi suna nan da yawa da Allah ya tanada muku. Babbar ganima shi ne samun ganin Allah da samun yardarsa. Daga cikin mafiya girman ganima shiga aljanna. To Allah ya tanada muku waɗannan ababai, in kun bi shi za ku same su. Sannan kuma a duniyar ma Allah subhanahu wa ta'ala ai akwai buɗi da zai yi muku nan gaba, wanda za ku ribaci duniyar gaba ɗaya ta dawo hannunku. Akwai damammaki da Allah zai baku akan kafirai din wanda za ku ribace su, ku samu ganimar ma da baku a tunani. Wannan kuma nuni akan cewa kenan lalle musulunci zai ɗaukaka, zai bunƙasa, kuma nuna musu cewa lalle za su samu rinjaye fa akan abokan adawarsu ta yadda za su ci karo da ganimomi masu tarin yawa. Shine nunin da Allah yake anan cewa fa indallahi maganim kathira, kamar inda yace wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lilmu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah ya muku alƙawarin wasu ganimomi masu yawan gaske, ta'khudunaha, wanda za ku karɓe su, ku same su. Wannan nuni akan futuhat islamiyya da za a samu. Amma fa'ajjala lakum hadhihi, sai ya gaggauta muku ita wannan ganima da kuka samu a Khaibar. To waɗanda suke jiran ku a nan gaba sun fi waɗannan ɗin, kuma Allah ya kame hannun su waɗannan Yahudawa suka kasa samun nasara akan ku, sai kuka rinjaye su, domin hakan ya zama aya ga masu imani cewa lalle fa Allah zai taimaki addininsa. Addinin Allah zai bunƙasa, zai ɗaukaka akan dukkan addinin da yake ba shi ba. Kuma don Allah ya ci gaba da shiryar da ku dai wannan tafarkin wanda yake miƙaƙƙe, wanda babu karkata a cikinsa, shine tafarkin musulunci, shine fa indallahi maganimu kasira. Kadhalika kuntum min qablu famannallahu alaykum, ai haka kuka kasance min qablu, gabanin haka. An gane da kyau, kamar yanda su waɗannan suke a matsayin kafirai da kuke tsammanin cewa kafiran ne har kuka kashe wanda ya furta kalimatu shahada, wanda ya muku sallama, a tsammanin cewa wato ainihin ya yi haka ne don ya kare kansa. To in ma an tafi akan cewa shi ma kafirin ne kamar yadda ragowar kafiran suke, to ai kuma da hakan kuke, kafiran ne. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku ni'ima ta musulunci, kuka zanto musulmai, kuka samu kanku akan shari'a, har yake kiranku da ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, cewa ya ku wanda suka yi imani, wannan ni'ima ce Allah ya yi muku subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda yace yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, kaga yamunnuna alayka an aslamu har zuwa balillahu yamunnu alaykum, kaga almannu alminnatu kenan, ana nufin me? Ni'imatul islam kenan, wato ni'ima ta musulunci. Shi yasa Allah ya kida ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa almannu din ne, alminnu ne. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, kaga almannu din kenan. Dan haka sai zanto kadhalika kuntum min qabli famannallahu 'alaykum ay bil islam, wato ainihin da musulunci kuka zanto kun musulunta, Allah ya tsamatar da ku daga fadawa cikin wuta zuwa ga me? Zuwa ga samun rahamarsa. Zantowar ku wato ainihin musulmi, bacin kun zanto da maƙiyan juna, masu fada da juna, sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin me? Wato shiryar da ku da wannan musulunci, sai ya ainihin me? Hada wato ainihin zukatanku. An gane da kyau, kamar yadda ya bayyana a suratu Ali Imran, wa kuntum ala shafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha wa dhakuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufrati minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. To wannan zai dauki fa mannallahu alaykum din kenan, sannan zai dauki fa mannallahu alaykum ma'ana kadhalika kuntum min qablu, haka kuma da kuka kasance gabanin wannan lokacin kuna ɓoye imaninku saboda rauni. kamar yanda wannan shi ma yake boye imaninsa saboda raunin da yake da shi yana tsakiyar kafiri ba shi da iko ne ya iya bayyana musuluncinsa to kuma da a hakan kuke ai kuna cikin rauni kuna tsoro kada a kawo muku farmaki sai Allah subhanahu wataala yayi muku ni'ima ta karfafa musulunci ta yanda kuka zanto Allah ya karfafa ku musulunci ya bayyana a ko ina da ko ina kamar inda yace wazkuru idza antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi warzaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun ku tuna lokacin da kuna yan kadan kuna ababan raunanawa a ban kasa kuna tsoron kada mutane su warce ku su kai muku farmaki su kai muku hari amma sai Allah ya tattaro ku ya karfafe ku da taimakon sa dan ku zanto masu gode masa to wannan kuma haka ya kasance musamman muka duba shi hadithu Abdullah ibn Abbas na bacin taiwa ta sauka ne saboda shi al-Miqdad ibn al-Aswad duk da ruwayar bata inganta ba wanda take cikin al-Musnad lil Imam al-Bazzar da al-Mu'jam al-Kabir li Abi al-Qasim al-Tabarani wanda Imam Bukhari ya ambace ta mu'allaqa mukhtasara cewa mazala ya ga shi al-Miqdad cewa to ai kai ma da haka kake da kai ma ka kasance kana boye imanin naka to shi ma boye imanin sa yake sai ka zo kuma ka kashe shi to kai ma da haka kake sai kuma Allah ya maka ni'ima ya maka baiwa musulunci ya bunƙasa har ko ka samu damar fita zuwa ga jihadi an gane da kyau wanda ya tabbata daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an kamar yanda yake fi sahih al-Bukhari yake cewa ma zilla a'izza mundu aslama Umar ba mu gushe ba muna masu buwaya a ban kasa muna bayyanar da addinin mu a duk inda muka ga dama tun lokacin da Umar ibn Khattab radiyallahu an ya musulunta kenan nuni kafin wannan lokacin fa ashe ba haka suke ba kenan boye addini suke saboda yanayi raunin da ake ciki wannan kuma nuni akan cewa dukkan wani abu wanda yake na gaskiya to da haka yake farawa a hankali domin Allah ya tantance masu gaskiya cikin tafiyar da marasa gaskiya idan Allah ya ba wa tafiyar gaskiya karfi nan take a lokaci daya to ai ba za a tantance ba saboda haka fasa gurbin ma da bata gari sai ya zanto kuma su ne jagorori mafiya nuna jarumta da korewa cikin tafiyar to shi yasa Allah yake tsara tafiyar gaskiya akan haka kuma yake jefo jarrabobi lokaci bayan lokaci domin dai a tantance masu gaskiya cikin imani da kuma wanda suke marasa gaskiya an gane da kyau to haka kuma zai iya zantowa cewa kadhalika kuntum min qabl to ai kuma haka kuka kasance min qablu gabannin haka ma'ana a lokacin jahiliya na abkawa kowa duk wanda kuka gani kowa sai ku abka masa ba tare da bincike ba famanallahu alaikum to yanzu kuma Allah ya muku ni'ima ta musulunci kun bambanta da mutanen jahiliya to saboda wannan ni'imar ta musulunci fa tabayyanu to ku rinka bin diddigi kar ku rinka aiki na jahiliya an gane da kyau ku rinka bin abubuwa a hankali a hankali to zai iya zantowa kuma cewa kadhalika kuntum min qablu haka kuka kasance gabannin haka ma'ana kamar yanda waɗancan suke masu laifi masu kuskure to kuma haka kun kasance gabannin wannan bayanin kuma matsayin masu kuskuren ne wajen wannan kisan kan da kuka yi bisa kuskure na mutumin da yake musulmi kuka ɗauka kafiri ne sai kuka kashe shi famanallahu alaikum sai Allah ya yi muku ni'ima ta hanyar tuba ma'ana ya karɓi tubanku saboda haka yanzu wannan an yafe amma gaba fa tabayyanu ku rinka taka tsantsan wajen yi wa mutane hukunci kuna bin diddigi an gane da kyau to amma waɗancan fassarorin guda biyu su ne wanda suke zahirin aya kuma aya da za ta karɓe su guda biyu shi yasa ajiya na taƙaito a kansu shi ne kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fa tabayyanu saboda haka sai ku rinka bin abubuwa a hankali da mataki mataki wannan nuni kuma akan cewa musulunci ashe ni'ima ce babba, ni'ima ce mai girman gaske wadda babu ni'ima irinta. Shi yasa Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina. To wannan daga cikin godewa Allah kuma kan ni'imar da ya maka shine mai biyayya gare shi, biyayya gare shi, ma'ana bisa wannan ni'imar da Allah ya muku na famanallahu alaykum to fa tabayyin, sai ku rinka bin diddigi, ma'ana ku bi umarnin Allah. Wannan shine matsayin mai godiya gare shi subhanahu wa ta'ala. Duk da godiyar da za ku yi ga Allah din ba za ta iya tsayuwa ba wajen daidaita da ni'imar da Allah ya muku, sakamakon ni'imar da Allah ya muku tana da yawan gaske, kuma kuna godewa Allah yana mai yana ƙara muku kuma wata ni'ima, ka godiyar da ba za ta ƙare ba kenan, kuma adadin ni'imar yafi mai yafi adadin godiyar yawa. Shine wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. To amma ana neman bawa ya zanto mai godiya ga Allah domin ya ci gaba da amfanar wannan godiyar da yake. An gane kyau? Ta yanda Allah zai kubutar da shi daga azaba, Allah zai kare shi daga jefa shi cikin fushinsa, cikin la'antarsa, yayin da ya tsayi wajen godewa Allah din subhanahu wata'ala wajen biyayya ga Allah. Shine ba ya fa'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Da haka amfanin godiyar yana komawa ne zuwa ga shi bawa, bawa ba zai iya tsayuwa ya kai mutuka wajen bada haƙƙin dukkan wata ni'ima da Allah ya masa ta fuskar mai godewa Allah, wannan ba zai yi ba, saboda ni'imomin iyakarsu ya wuce lissafin mutum. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Shi yasa ya tabbata min hadisi Aisha radiyallahu anha fi sahih Muslim, manzal sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Sarki ya tabbata gare ka ya Allah, ni ba zan iya kididdige godiyar da zan yi gare ka ba, ba zan iya ba ya Allah, kana nan kamar yanda kai bi kanka godewa kanka. To shi yasa ake neman bawa kullun yana kokarin yin addu'a wajen Allah ya datar da shi ga yanzu mai godewa Allah, kamar yanda ya tabbata fi kitabus sunan lil imam abi daud muaz ibn jabal radiyallahu an, yace manzo Allah ya ci da ni ya kai muaz kada ka bari bayan kowace sallah ka rika cewa allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Saboda in ka tsayi da godewa Allah amfanin zai koma gare ka. Shi yasa yazo min hadisi abi dhar fi sahih muslim, manzo Allah ya ce da ace na farkon ku da na karshen ku aljanun ku da mutanen ku za su zanto mafi tsoron zuciyar ɗaya daga cikin ku, kamar ka ce zuciyar manzo Allah, kowa ya zanto zuciyar sa wajen kyau da inganci kamar zuciyar manzo Allah. Sai Allah ya ce to hakan ba zai ƙara min komai cikin mulki na ba, ma'ana ba zan ƙara komai ba, amfanin zai koma zuwa gare ku. To shine famanallahu alaikum shine mai fa tabayyana. To ina gani sai mu tsaya nan, wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya saka ran alkhair. Alhamdulillah.
Muna tambaye ku sai ba an sako da guda biyu. Insha Allah.
Ɗalibin ilimi ya shiga siyasa ko kuma ya tsaya cikin da'awarsa, wanne ya fi a ƙarƙashin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu?
To wannan aye ya riga ya yi tambaya kuma ya ba ka amsa. An gane da kyau? Ka kawo hadisu Uthman bin Affan fi sahih al-Bukhari cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wanda ya koyi alqur'ani kuma yake karantar da shi shine mafi alkhairin ku. saboda wannan ita ce wazifatul anbiya wirathati nabawiyya shine aiki na annabawan Allah subhanahu wataala to wanda ya tsaye da aiki na annabawan Allah kuwa to ai shine mafi daraja mafi alkhairi domin ya tsaye da aikin da babu irinsa sai dai wanda ya tsaye da aikin irin nasa kuma mutakar an samu tsoron Allah ikhlasi da kuma tataccen ilimi to ai ba matsayin irin matsayin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wato babu wanda yake mafi kyawun zance mafi kyawun magana sama da wanda yayi kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala yayi aiki nagari kuma yace lalle ni musulmi ne kaga hanyar annabawa kenan me Allah ya ce da manzo Allah ya ga ya duniya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani wa subhanallah wa ma ana min mushrikin to wannan kaga shine matsayi na hanyar annabawan Allah subhanahu wataala karantar da addinin Allah to yana daga cikin karantar da addinin Allah din kuma shine gyaran al'umma din ta fuskar shugabanci da jagoranci bal gyaran ma bai ma tsayuwa ta fuskar Allah yace annabi yace wani lokaci mafi yawa sai ta fuskar shugabanci dan haka kai mai karantawa zaka dauki lokaci mai tsayi kana cewa abu kaza laifi ne abu kaza bai halatta mutane ba su daina ba amma idan shugaba ya dauki hukunci kuma sai ga an daina shi yasa yazo daga Usman ibn Affan duk da isnadin bai inganta ba kamar yadda Ibn Shabba ya kawo a littafin sa Tarikhul Madina da isnadin sa zuwa ga Usman ibn Affan yake cewa inna Allah yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil Qur'an lalle Allah yakan dauke barna ya gusar da ita irin barnar da ba a iya dauke ta fuskar Allah yace annabi yace ka ga wannan yana nuna mai tasirin shugabanci kenan ashe dole sai an samu mai shugabanni to irin wannan yanayi da muke ciki na gurguzu tsarin ad-demokratiya wanda tsari ne na dagutanci to bayan da muka iya kuma mun samu kanmu a ciki to idan ya zama na cewa mutum zai iya jefa kansa ciki kuma yana ganin cewa akwai aminci addininsa zai kubuta mutuncinsa zai kubuta sannan abin da yake ganin zai yi na gyara din zai samu an gane da kyau to ba laifi dan ya shiga ita wannan siyasa ne dama ita siyasar ai fil lugha daga sasaye susu siyasatan ne idan aka ce as-siyasatu shine mai al-islah wa tadbir shine gyara da kuma tsara abubuwa da jagorantar su bisa tsari wanda yake na gyara bisa tsari wanda yake mai kyau shine as-siyasa fil lugha shi yasa kamar yanda yazo fi sahih al-bukhari manzo Allah yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya wato su bani isra'ila annabawa ne suke musu siyasa me ake nufi da siyasa nan suke jagorantar su suke gyara musu al'amuransu to kaga wannan fuskar da bakke nan idan kuma mutun ya shiga ne da suna addini dan ya cike aljihunsa dan kuma yayi suna ya shahara to kaga wannan wani abu ne daban kuma ko da yake Abu Salama ku ne ɗan siyasa wannan fagen ku ne ku ya kamata ku yi magana akai an gane da kyau ku kuka san me yake siyasar shi me maslahar mai da'awa shiga siyasa ko kuma me rashin maslaha a ciki ko wannan shi ne amma so tari idan niyyarka mai kyau ce kuma da gaske yake to Allah yakan taimaki mutum tunda Allah ya bada ka'ida wa man yattaqillaha ja'allahu makharaja kaga makharaja nakira ga mashartiya annakira fi siyaqi shart fi du'um cikin komai kenan inda da tsoron Allah to Allah sai ya taimake ka na'am
mun ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya shin ya halatta mutum ya ba wa mahaifansa ko ƴaƴansa zakka
abinda yake al-asl iyaye idan suka zama da cewa ba su da iko talakawa ne mahaifi da mahaifiya to wannan wajibi ne ga ɗa ya ɗauki ɗawainiyar rayuwarsu kuma ijma'i ne ba kamar yadda Ibn al-Munzir ya ambata littafinsa al-Ishraf haka Ibn Hazm ne zahiri a littafinsa maratibul ijma' wato wannan wajibi ne to da ka ga batun ba su zakka bai mai ba bai taso ba sannan haka ƴaƴayenka su ma wajibi ne ka dauki mai dawane su ciyar da su daukan dawane rayuwar su an gane da kyau da kula da su to kaga wanda yake karkashin kulawarka kai daukan dawane sa ina mutun kai mai ka bashi zakka kaga babu wannan yau sai dai in ka dauko dukiyar zakkar da niyyar wani zaka bawa karshe kuma sai ta dawo hannun danka to nan babu wani abu akai niyyar ka Allah zai baka lada akan niyyar shi kuma dan idan shi ma yana daga tunda suka cancanta su ci wannan din yadda yana karkashin kulawarka amma dai talaka ne kai ke daukan dawaniyar sa kaje ka bada zakka a wani wuri kuma sai ta dawo hannun sa to shikenan ba za ka karba ba sai ka bar masa ya halatta ta wannan fuska ya ci kamar yadda ya tabar tsakanin Ma'anu da Yazid kamar yadda yake fi sahih al-Bukhari kaga mahaifinsa ya dauki sadaka ya kai masallaci ya aje da niyyar mabukata su dauka sai aka yi abin nan kuma dan sai ya zo ya dauka sai ya ga dan da sadakar da ya ci ai ba kai na nufata ba sai manzo Allah ya ce laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadhta ya Ma'an kai mahaifinsa Yazid kenan abinda kai niyya kana da lada kai kuma Ma'anu abinda ka dauka ka cancanta an gane da kyau to wannan kenan amma idan ya zama cewa dan bai karkashin kulawarka ya zama mutumin kansa shi yake daukan dawane rayuwarsa sai ya zama kuma yana cikin wadanda Allah ya lissafo cewa a ba su zakati to wannan fuska zaka iya mai zaka iya bashi mutane takwas da Allah ya lissafa zaka iya bashi an gane da kyau ko kuma shi ma ba a yi da yadda zama da cewa kai ba zai yi da tsoro shi yake ji da kansa sai ya zama kuma talaka ne yana buƙatar tallafi da agaji kuma kai baka dauka wanda kaga wannan ya zama rashin albarka idan aka samu kai a irin wannan halin idan aka samu kai irin wannan halin to anan shine wajen ash-shafi'iyya suke ganin cewa to da zai iya ba ubansa zakka idan uban ya zanto talaka ne ba shi da komai kuma dan bai daukan dawainiyar sa kuma shine zabi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda yake a Majmu'ul Fatawa amma in ba ta wannan fuskar ba to baya halatta bai an gane da kyau wannan shine zancen da yake mafi inganci na'am sai ta zama ta karshe wannan na'am
wanda ya ce malam Allah ya saka da alkhairi me yake nufi da Muslim ya rawaito amma asalinsa a Bukhari yake
idan aka ce Muslim ya rawaito asalinsa a Bukhari yake ma'ana ana nufin wani bangare na hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi amma da wannan sigar Muslim ne ya rawaito shi an gane da kyau yawwa ko kuma a'a ma'anar hadisin da wata sigar amma dai ma'anar ɗaya ce ta zo a al-Bukhari amma da wannan lafazin da wannan sigar kuma Muslim ne ya rawaito shi ko kuma a'a al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin a taƙaice shi kuma al-Imam Muslim sai ya kawo shi da fadinsa tunda kowanne yana bada hadisin gurgurdan yanda ya ji daga malaminsa kuma shi al-Bukhari lokaci yakan takaita hadisi saboda fiqhun da ya kunshi hadisin duba cewa shi ya dace a wannan babu sai ya takaita shi an gane da kyau to wannan shi ne a jiya wajen batun tambaya da wani ya yi cewa ba ta hariru raqabatin mumina za a yanta bewa mumina ce to iya bewa ko haddabawa namiji na ce haddabawa namiji to sai na kawo wata latifa fa'ida cewa an ce mumini a nan saboda nuna cewa rasar da ran mumini da aka yi duk da bisa kuskure ne abinda kai bisa kuskure ba za a kama ka da laifinsa ba kamar yadda ya gabata to sai Allah ya yi umarni to wajen kafara duk da haka ne na matsayin rai din duk da ba laifi kai ba amma sai ka yi kafara to sai ka yanta baiwa mai imani ko bawa mai imani tunda an rasar da mumini daga cikin rayayyu an fidda shi daga cikin sahun rayayyu ya shiga sahun mai matattu to sai a samar da wani mumunin kuma rayayye ya mai gurbinsa. To da haka sai aka ce a yanta bawa mumuni, kaga bawa yayin da ya zama ɗa kaga ya samu yanci kenan, ya zama yantacce. Amma lokacin da yake bawa ai matsayin babu ne, an gane kyau, matsayin babu ne. Shi kuma bawan ma zaka tar mafi yawa bayi ai zaka tar da daman aribace su ne a matsayin kafire, an gane da kyau. To kaga wanda yake matsayin kafiri kuma kaga matsayi mai matacce ne, awa man kana maitan fa ahyaynahu. To da haka sai aka ce a yanta bawa din mai imani kuma dan ya zanto ya mai gurbin wancan. To wajen ambaton wanda ya faɗo da latifa sai na ambaci Abu Sa'ud, a wannan ne annasafi ne a littafinsa madarikut tanzil annasafi, shi ne abul barakat. Akwai kuma annasafi Abu Hafs mai littafin at-taisir, shi ma tafsiri ne, yana na mujalladi 15, shi ma an buga shi ba da tsarewa ba, amma dai wancan shi abul barakat shi nasa aka fara bugawa madarikut tanzil. To tawarudul ma'lumat ne, saboda shi ma Abu Sa'ud akwai wata latifa da ya fada, an gane da kyau ba, a dai ayi shi kuma ya faɗi latifan ne da dai cewa to nan da aka zo batun kafiri da ya zama na akwai alkawari tsakaninsa da musulmai cewa babu yaƙi, yana cikin ƴan uwansa kafirai da an riga an yi alkawari an yi yarjejeniya cewa ba za a yaƙi juna ba, to sai aka samu kusurye musulmi sai ya kashe shi. To duk da kafiri ne sai aka ce to sai ya biya diya kuma ya ƴanta ne baiwa. To wajen wannan sai aka fara ambaton me diya kafin me kafin ƴanta, baiwa mumini ko bawa mumini. To shi Abu Sa'ud a Irshadul Aqli Salim sai ya ambata cewa abinda ya bayu saboda kasiji wani abu a ransu na cewa tunda su ba musulmai ba ne kamar za a tauye musu wani abu na haƙƙi, an gane da kyau. To da haka sai aka fara gabatar da haƙƙin nasu ba kafin na Allah, a fara ba da nasu sannan sai a zo daga na Allah. Amma can kuma wajen batun mumini shi kuma sai aka fara gabatar da me da na Allah kafin kuma na su majibinta lamarin wanda aka kashe, kun gane ba. To wannan latifa tani su suka dauke ni, an fahimta da kyau. To kawo ba komai da an samu fa'ida, na saurari karatun ne a jiya, to sai na gane na yi wannan tuntuɓar harshe ne. To wannan shi ne, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya bar zan cire ba shi ka.